العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باك ينوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدى سادوا ا wannan rana ta juma'a daren asabar yau 29 ga watan 12 watan dhulhijja bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da 45 wanda wannan ita ce juma'a da muke ta karshe a cikin wannan shekara ta hijira 1445. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana ayyuka alkhairi da muka gabatar a cikin wannan shekara, ya gafarta mana dukkanin kwarakuran da muka yi a sabon shekara da za a shiga, ya zama kila gobe ɗaya ga wata ko jibi. Allah ta'ala ya sada mu da dukkanin alkhairi da albarka da ke cikin ta. Allah ta'ala ya kare mu ya tsare mu daga dukkan sharri da ke cikin ta, wanda kuma ya dace da yau 5 ne ko 5 ne ga watan 7 haka ne ko 5 ga watan 7 hijiran miladiya 2024. Ci gaba da karatun mu na wannan littafi mai albarka na sunan Abi Dawud. Idan ba amanta ba, satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 31 cikin babi na 18 haka ne ko, cikin kitabu tahara daga wannan masallaci namu mai albarka, masallaci mai yati daga wannan unguwa ta Bolari anan Gombe, fadar jahar Gombe. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya wannan gari namu albarka da kuma dukkanin garurukan mu gaba daya. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المسيسي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال ما لي يجي حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المسيسي يجي حدثنا ابن أبي زائدة shine Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida yace haddathani Abu Ayyub, yace Abu Ayyub ya bani labari, yace ya'ani abinda ake nufi da Abi Ayyub al-Ifriqi, wanda shine kaman inkiyansa, suna ce mishi Abi Ayyub al-Ifriqi, amma sunan shi Abdullahi ibn Ali, Abdullahi ibn Ali al-Ifriqi shine cikakken sunan shi, wanda Abu Dawud da Imam Tirmizi sun fidda hadisin shi a cikin littafan su. Ana Asim, daga Asim, waye zai ga mi wane ne wannan Asim din musamman arambomi, waye Asim Malam Bakar, Malam Yusuf na Abdurrahman, Asim Malam Awal, Malam Jamilu, yawa Asim ibn Abin Nujud al-Kufi shine malamin Habs bin Suleiman, kira Hafsu da muke cewa din nan, an gane ku? Shi yasa zaku ji Mallam Jafar yake ce ai shi Hafsu bashi da kira'a. Ina fata an gane. Sai da ce kira'a ruwayar Hafsu, an gane ku? To shi Asim ibn Abin Nujud al-Kufi shine malamin Hafsu, ina fata an gane. Shi kuma wannan Asim din Allah ramma ka ji tsoron Allah ka zaura kan ka tashi dan Allah malish she mazrata ana magana aramomi kana zama a ƙasa ga su Asim an gane ko Asim ibn Abin Nujud al-Kufi shine malamin Hafsu. Shi kuma wannan Asim din yayi ruwaya a wajen malamai da yawa, daga ciki akwai Zirr bin Hubaysh, shi kuma ya karbo daga Abdullah bin Mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan shi Asim sil yayi ruwaya daga Abdurrahman Abu Abdurrahman Sulami, an gane ko? Shi kuma daga Ali bin Abi Talib, ita ce kira'an da ta shahara anan a mafi yawan kasashe da sunan kira'an Hafsu. To kaga da wannan ke nuna mana cewa ashe malaman Qur'ani ba Qur'anin kade suke tsayawa ba, ko ba haka ba? Dan gashi kuma yana haddasana, ya kamata ce aramomi sun san hadisi, sun san fiqhu, an gane ko? Dan su suke rike da ainihin dauke da kundin musulunci gaba daya, Al-Qur'ani mai girma. Ka sa a shekarun baya kamar rigima ne ma tsakanin malamin fiqhu da aramomi, ba shiri. An fahimci wannan abin da kyau? Ya kamata ce akwai shiri tsakanin su. Wani alaran ma yaje zai fara karatun qawaidi, sai zai an ce wa mallan ya'rif hadhal qawaida la ya'rifu shafi dinillahi fa salatuhu batilatun. Ita wannan aicin mutunci ne ai, daga yau na daina zuwa wannan karatu, na haddace qur'ani ku ce fa salatuhu batilatun. An gane ko? To Asim babban malamin qur'ani ne, dali tsakanin shi da annabi mutum biyu ne alaihi salatu wassalam. Yayi ruwaya a wajen Abu Abdurrahman Sulami daga Ali bin Abi Talib, kaga sai annabi kenan ko? Yayi ruwaya daga Zir bin Hubaysh daga Abdullah bin Mas'ud, nan ma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anil Musayyib bin Rafi daga Musayyib dan Rafi wa Ma'bad, da kuma Ma'bad Ma'bad ibn Khalid kenan sunan shi, Ma'bad ibn Khalid. Yace haddathani Abu Ayyub al-Ifri an Harithata bin Wahab bin al-Khuzai. Shi wannan Haritha ibn Wahab, duk malaman kutubu sita sun karbi hadisi a gunshi, da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmizi, Nasa'i ibn Majah, duk sun karbi hadisi daga wajen Haritha ibn Wahab al-Khuzai. Qala ce haddathani Hafsatu, Hafsa ta bani labari. Wace ce Hafsa? Yar gidan Sayyidina Umar kenan ko? Hafsatu bintu Umar ibn al-Khattab, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana cikin mata annabi guda uku da suke kaman takara a gidan annabi alaihi salatu wassalam, wajen kowa tana jin ta'isa. Ita Hafsa tana ga ita yar gidan Sayyidina Umar ne, second in command, ko ba haka ba? Yawa, babanta shedan ma bai hada layi da shi. Ita kuma nana Aisha tana ga dara ita ce yar gidan Abubakar as-Siddiq, first man kenan ko? To kowa na ji da kanshi. To akwai kuma ainihin Zainab bintu Jahashin, tace ku ita gadara da iyayenku, ni fa aure na Allah ne ya daura auren da kanshi. An gane ko? Falam ma qada Zaidun wataran minha zawwajnakaha, falam ma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Allah da kanshi yace an daura auren, annabi ma labari aka bashi. Allah ne wali, Allah ne wakili, mala'iku ne shaidu. Ina fata an gane. Tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana, tace tabbas annabi ya kasance, yaj'alu yaminahu li ta'amihi, yakan sanya hannun daman shi ya zanto abun amfani a wurin abincin shi. Duk abin abinci ne da hannun dama annabi ke taba shi. Wa sharabihi, haka abun sha da hannun dama annabi ke shan abun sha. Shi yasa musamman in bokon mu da suke ganin sun waye, kaga suna cin abinci da hannun hagu, wa ai wai da hannun dama ake yankawa sai a dauko da hannun hagu, shi ne wannan wawanci ne, ba wayewa ba. Ina fata an gane. Duk waye wanda zai raba ka da addinin ka ba sunan shi wayewa ba. Ina fata an gane. Wayewa shi ne kai abin da ya dace a inda ya dace, a lokacin da ya dace, ga wanda ya dace. An gane wannan abin da kyau? Kai abin da ya dace shi ne ka bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ka'ida ce. To annabi yakan sanya hannun daman shi ya zamo na abinci da abun sha, wasiyabihi da kuma tufa. In zai dauki kayan sawon shi da hannun dama zai dauka, in zai saka ma dama zai fara sawa, idan riga ne fara sa hannun dama, in wando ne fara sa kafan dama. An gane ko? Komai da dama annabi yake. Wayaj'alu shimalahu, yakan sanya hannun daman shi kuma lima siwa zali, ga abinda ba wannan ba alaihi salatu wassalam. Duk abinda ba wannan ba annabi kan yi amfani da hannun hagu ko da kafar hagu, musamman ga ababan da yake ainihin wanda yake yana alaka da kasanta. Zamu karanta a gaba insha Allah. Malaci qala haddathana Abu Taubah ar-Rabi ibn Nafi qala haddathana Isa ibn Yunus. Wannan Abu Taubah ar-Rabi ibn Nafi, malamai sukan jinjina masa dangane da wata kalma da yayi, shine mutumin da yake cewa Sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan shamaki ne ga sahabbai, kariya ne ga sahabbai. an gane ko, sai ce duk wanda ya ci mutuncin Muawiya to zai ci mutuncin kowane sahabi. Ka rike wannan ka'ida ce, duk wanda kaga yana taba darajar Muawiya ko yana sukan shi to somi somi hauka ne, zai kare ni a fadar Sayyidina Abubakar. Kun gane wannan abin da kyau, dama ta nan ake farawa. Duk wanda zai fara zagin sahabbai to ta kan Muawiya yake bi. To sai shi Abu Tauba Ar-Rabi' bin Nafi yace Muawiya shamaki ne na sahabbai, ya ba su kariya. Idan kana tsoron cin mutuncin sahabbai ba za ka taba shi ba, in ko ka taba shi karshe za ka taba sahabban ma gaba daya. Yace haddathani Isa ibn Yunus, Isa ibn Yunus ibn Ishaq as-Sabi'i kenan, an ibn Abi Aruba, daga ibn Abi Aruba sunan shi Sa'id ibn Abi Aruba, an Abi Ma'shar, daga Abi Ma'shar sunan shi Ziyad ibn Kulayb at-Tamimi al-Hanzali. Yace an Ibrahim, daga Ibrahim an Aisha, daga nana Aisha. Wane ne Ibrahim? Shine Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Yace an Aisha, daga nana Aisha. To daga nan hadisin ya samu matsala. An gano na abin da kyau, na Ibrahim an-Nakhai bai ruwaya daga nana Aisha ba, amma na aka ce an Ibrahim an Aishata, qalat tace kanat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tahurihi, tace hannun daman annabi ya kasance yana amfani da shi ne wurin ainihin tsarkin shi, bi ma'ana wajen farawa, yana tana nufin alwala, yana fara wanke komai, hannun dama kafan dama, ina fata an gane shine abin da take nufi. Wa tahamihi wa ta'amihi, da kuma wurin cin abinci, bi ma'ana da hannun dama yake amfani. Wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi, hannun shi na hagu kuma yana amfani da shi ne a wurin ainihin tsarki. Wa ma kana min adhan, da duk abin da yake najasa ne ko kazanta ne. To anan nace muku an Ibrahim an Aisha an samu inqita'i, hadisin ya yanke kenan. To shi Ibrahim an-Nakhai tabi'i ne, ya ga sahabbai da yawa amma bai ruwaya wurin sahabi ko guda ɗaya ba, kaga wani abin mamaki. Ya shiga wurin nana Aisha sun gaisa, amma ba ta ce mishi annabi ya ce kaza ba. Kun gano shine bambancin, ya je sun gaisa sun yi hira ya Madina ya kaza ya kaza, ya tashi tafi, amma bai ji hadisi daga wurinta ba, shi kuma bai mata tambaya ba ya me ya faru annabi yayi kaza ko annabi ya ce kaza akan matsala kaza, wannan bai shiga tsakanin su ba, shi da kanshi kuma ya tabbatar. To idan aka samu irin wannan, Abu Dawud kaga da ya kawo sai ya shiru bai ce komai ba. To sai kaga hadisin sun ce sahihi, saboda me yace qala haddathana Muhammad ibn Hatim bin Buzayd qala haddathana Abdul Wahhab ibn Ata an Sa'id an Abi Ma'shar an Ibrahim an-Nakhai an al-Aswad an Aisha. To tsakanin Ibrahim an-Nakhai da Aisha akwai Aswad ibn Zayd ibn Qais an-Nakhai. Kun gano wannan abin da kyau? To a can hadisin sai cire Aswad, kawai ce daga nana Aisha. Kun gano wannan abin da kyau? Amma a nan wurin kuma sai aka kawo shi cikakke cewa daga Ibrahim an-Nakhai ne, daga Aswad ibn Zayd ibn Qais an-Nakhai al-Kufi, daga nana Aisha. To wancan hadisin ya sha kenan. Kun fahimci wannan abin da kyau? Shi yasa yace anin nabiyyi, daga annabi alaihi salatu wassalam bi ma'anahu. Na gaya muku ma'anan sharannan ko? Suna da bi mislihi, bi ma'anahu, bi nahawihi. Wannan duk yare ne na malaman hadisi. In suka ce bi mislihi da lafazi da ma'ana komai iri ɗaya ne. An gane ko? In kuma suka ce bi nahawihi akwai kamanceceniya a wurin lafazi amma ma'ana iri ɗaya ne. Amma bi ma'anahu lafazin gaba ɗaya ba iri ɗaya bane ba, amma ma'ana kuma kusan iri ɗaya ne. Ina fata an gane. Mala yace babul istitari fil khala, babun da ke magana akan al istitar, suturce kai, fil khala'i, lokacin biyan bukata. Yana daga cikin abinda tarbiyya ta musulunci ta karantar mutum ya ainihin kare mutuncin shi a kowane lokaci. Duk abin da zai zubar da kiman musulmi kare ya wasa da shi, kare ya wasa, kare ma ya kusance shi. Ina fata an gane. yasa ta al istitar suturce kai ko buya ko kariya fil khala'i a lokacin biyan bukata. Na gaya muku cewa da al khala da al ga'id da al baraz duk sunaye ne da Laraba ke amfani da su game da ainihin ko bayan gida ko fitsari, saboda ba sa kiran sunan shi direct musamman bayan gida. Ke su ainihin kawo sunan wani abu ke su ainihin rufe wancan. Qala haddathana Ibrahim ibn Musa ar-Razi qala akhbarana Isa ibn Yunus an Thawr an al-Husayn al-Hubrani an Abi Sa'id an Abi Huraira. Malai ce haddathana Ibrahim ibn Musa ar-Razi, shi ma wannan malaman kutubu sita duk sun yi ruwaya a wurin shi. Yace akhbarana Isa ibn Yunus an Thawr, Thawr shine ibn Zaid al-Himsi an al-Husayn al-Hubrani. Shi wannan Husayn al-Hubrani suka ce rajulun ne majhul, malaman hadisi suka ce ba san shi ba. Abu Dawud da Ibn Majah su kade suka yi ruwaya a wurin shi daga cikin malaman kutubu sita. Amma shi na bayan na Thawr ibn Yazid al-Himsi duk malaman kutubu sita in banda Bukhari sun fidda hadisin shi. An Abi Sa'id daga Abu Sa'id, shi ma wannan rajulun ne majhul a wurin malaman hadisi, mutumin da ba a san shi ba. Kisa an Abi Sa'id daga baban, waye baban Sa'id, me sunan shi, me sunan baban shi, dan wani gari ne, sun kai sun kawo sun kasa gano wane ne, kisa zama rajulun majhul. An Abi Hurairah daga Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yace annabi ya ce man iktahala, duk wanda zai sa kwalli falyutir, ya wutiri. Kun sada al'ada Laraba maza da mata kowa na sa kwalli, amma mu anan fa nan mata ne. In ka cika yawan sa kwalli ma sai ga ana ma wani kallo kallo, ko a ce ko maganin mata ne, ko a ce ma dan Daudu. Ina fata an gane, dole ne sai an kirkiro wani abu bai cikin al'adar mu sa kwalli. To duk abin da yake al'ada ne, idan ba naka bane kar kai. Ina fata an gane, dan ba ibada bane ba. Kun fahimci wannan abin da ke kar ka je kai ga hadisi sa kwalli sunna ne? A'a, sa kwalli al'ada ce. In kana so ka sa, in baka so ka bari, sannan sai ka zabi kuma wacce ce tafi maslaha game da environment din da kake rayuwa, ko garinku ko kasan ku ko society ku. Kun gane ko? Yanzu misali a ce limamin juma'a yazo ya hawo minbari da kananan kaya, wasu dattawa fita za su yi a masallacin ma, liman ya zama Yahudi ko ba haka ba? Amma kaje wasu kasashe fa normal ne, daga babban shehi da kananan kaya, kuma shehin bi ma'anar kalima, wato professor ne ma a karatun addini, amma da kananan kayan shi kuma lafiya kalau. Ki ka sa babban riga ma dariya zai maka, wannan fa lafiya kuwa. To annabi ya ce fal yutir, ya wutiri. Wutiri shine ko daya ko uku ko biyar, ya zamo dai odd numbers. Ina fata an gane. Sai ce man fa'ala, duk wanda ya wutirin ya aikata haka, faqad ahsana, haqiqa ya kyautata, yayi abu mai kyau, kuma Allah zai bashi lada. Wa malla, duk wanda bai wutirin ba kuma, fala haraja, babu laifi akan shi. Sai ce wa manistajmara, duk wanda zai tsarki da hoge duwatsu kenan, falyutir, ya wutiri. Wa malla man fa'ala, duk wanda ya aikata haka, faqad ahsana, haqiqa ya kyautata, kuma zai samu lada. Wa malla, duk wanda bai wutirin ba ya kasa da haka, fala haraj, malai ce shi ma annabi ce babu laifi, bi ma'ana babu zunubi a kan shi. Madadin kai amfani da dutse uku sai kai da hudu, babu laifi, ba za a ce kai bid'a ba. An gane ku, kasa ku in zafin kai, yanzu ne sai ce kai bid'a. To annabi ce fala haraj, babu laifi. Wa man akala, duk wanda ya ci abinci, famata khallala, duk abin da ya makale cikin haƙorin shi in ya ciro shi, fal yalfiz, ya tofar da shi, kada ya hadi. Ina fata an gane, shine at-takhallul, abin da ya makale a hakurinka in ka cire da tsinke ko da wani abu. Annabi ce fal yalfiz, ka tofar shi. Daga naka at-talaffuz, magana ba fita ke daga bakinka ba, shi yasa ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. To fal yalfiz, ya tofar. Wa ma laka bilisanihi, duk abin da kuma ya makale a harshensa, fal yabtali, ya haɗe shi wannan babu laifi. To me bambanci? An ce wanda ya makale a haƙori famata kallala duk wanda ya makale a hakori in ka ciro shi to faliyal fiska to fadda shi kar ka hadi amma wa ma laka bilisanihi duk abin da ya makale a harshen ka kuma ya daga ba ka dan ji shi wata tsoka ne ko dan wani abin nan an gane ko sai annabi ce faliyal chale shi kan ka hadi malamai suka ce bambanci shine shi ainihin hakori yawanci tsakanin hakwara akan samu ainihin virus ko dirty ina fa bacterial shukran akan samu bacterial to akan wannan annabi yace karka hadi ka tofar da shi amma abin da yake akan harshe yake daidai yake da bakin kai ina fata an gane shi yasa ce shi babu laifi ka hadi wa man fa'ala duk wanda ya aikata haka faqad ahsana haqiqa ya kyautata yayi abu mai kyau kuma Allah zai bashi lada wa malla duk wanda bai wannan abin da annabi ya fadan bai wani abu daban ko na harshen ma ya tofar fala haraj babu laifi ba za a ce ka saba annabi ba kaga fal yabtali fi'lul amri ne aiko ya hadiye to kara ce fi'lul amrin nan wa fi'li ne na ainihin ko wajibci annabi yayi umarnin kar ka dauka dole sai an yi in ma ka tofar da na harshen ma fala haraj kaga annabi rahama kenan shi ma babu laifi sai ce wa man atal ghaiza duk wanda yaje bayan gida zai biya bukatun shi a jeji ko a fili ko wani wuri falyastatir ya ainihin suturta kanshi ya buya fa illam yajid idan bai samu abin da zai suturta kanshi ba babu wata bishiya ko babu su ciyayi ko wani abu da zai buya a bayan su illa an yajma'a kasiban min ramlin sai dai ya tattara ainihin yashi ya tara ya zama sun yi tudun da zai kuya ba za a ganshi ba to ya aikata haka fal yastadbirhu sai ya kuya a bayan wannan yashin domin kalman kasib da arram duk abu ɗaya ne sai suka ce ram din nan da aka ce kasiban min ramlin suka ce atsafu bayanin ne ina fata an gane da kasiban da arramu duka tarin kasa kore rai musamman ga wanda ya san sahara ya san wannan abu in kana nan cikin duwatsu ba zaka sani bakila an gane ko mutun zai iya tara kasa ga ya tudu to mutun ya samu irin wannan kasan ya tara kore rai ko yashi fal yastadbirhu sai ya sanya wannan tarin kasan a bayan shi shine al istidbar ya zama ka sanya shi a baya yanda wanda yake nesa ba zai iya hango ka ba sai annabi ya ce fa inna shaytana domin lallai shaitan yal'abu yana wasa bi maqa'id bani adam da ainihin maqa'id na bani adam maqa'id jam'i ne na maqadatun malabe su masa fassara wasu suka ce maqa'id shine ainihin mazauna na mutum wasu suka ce a wurin da mutum ya tsuguna zai ainihin biyan bukata din saboda maq'adun ala wazni maf'alun ne suka ce ismul makan ne to suka ce me ake nufi da shaydan yana wasa da wurin da dan adam ke biyan bukata suka ce annabi ya fada cha inna hadhihi wushush muhdaratun mun karanta a baya cha wadannan bandakan wurin halartan aljanu ne to duk inda kazanta yake da wani abu shaydanu aljanu a wurin su to idan ka je jeji zaka yi irin wannan to in ba kai wannan abun ka buya ka suturce kanka ba shaydan zai zo yi wasa a wannan wurin ina fata an gane sannan kuma zai iya ma karkato da hankulan mutane dan su ganka duk yana cikin wasan da shaydan zai an gane ko suka ce daga cikin wasan da shaydan zai maka ya karkato da hankulan mutane dan su ganka a lokacin da kake tsuguno annabi ya ce man fa'ala duk wanda aikata haka faqad ahsan haqiqa ya kyautata wa man la duk wanda bai aikata hakan ba fala haraj babu laifi akan shi to a wannan ne sai malami suka ce suka yi maganganu game da wannan hadisin na farko suka ce sanadin hadisin akwai mutane guda biyu waɗanda yake majahula ne akwai Hussein al-Hubrani akwai Abu Sa'id duk wannan sun kai sun kawo ba su gano hakikanin su wane ne ba suka ce a cikin sanadin kuma akwai nakara suka ce nakaran shine da aka ce mutum in yaje zai ainihin biyan bukata ya suturce kanshi sai aka ce man fa'ala faqad ahsana wanda ya suturce ya boye kanshi in zai biya bukata ya kyauta da ya samu lada wa malla fala haraj suka ce wannan gaban akwai alamun tambaya akai dan suturce kai wajibi ne a wurin biyan bukata to ba za a ce wa man la fala haraja ba. Kun gano wannan abin da kyau? To akan wannan ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi suka ainihin raurana wannan gaban, suka ce akwai illa a sanadin hadisin saboda akwai jahala na mutane guda biyu, kuma ƙarshen gaban hadisin ya ci karo da hadisi ingantacce da mu karanta a baya cewa wajibi ne mutum ya boye kanshi a lokacin da zai biya bukata. An fanci wannan abin da kyau, suka ce wannan gaba ta ƙarshen ita kan malamai sun sa mata ainihin sun kai ta gidan tarihi, suka ce wajibi ne boye kai a lokacin fitsari ko kuma bayan gida. Kala Abu Dawud, rawahu Abu Asim an Thawrin, kala Hussein al-Himyari, wa rawahu Abdul Malik ibn Sabbah an Thawrin ibn Yazid, fa kala Abu Sa'id al-Khair, kala Abu Dawud Abu Sa'id al-Khair huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Dawud yace rawahu Abu Asim, Abu Asim ya ruwaito wannan hadisin ta wata hanya daban, shine Abu Asim, suna kiran shi Abu Asim An-Nabi, amma sunan shi Dhahhak ibn Makhlad. Abu Dawud shi kadai a dukkanin malaman kutubus sita sun fitar da hadisi a gunshi, daga Thawr ibn Yazid, daga Hussein al-Himyari, shine Al-Huburani da mu karanta a baya. Sannan Abdul Malik bin Sabba ya ruwaito ta wata hanya daban shima daga Thawr. To sai suka ce fa qala Abu Sa'id al-Khair, kun san a baya mun ce akwai Abu Sa'id wanda aka ce ba a san shi ba, to suka ce akwai wani ana kiran shi da Abu Sa'id al-Khair, to shi wannan qala Abu Dawud ko da ka ji sunan shi a wani wuri yace Abu Sa'id al-Khair huwa min ashabin Nabi, shi wannan sahabi ne. Abu Sa'id wancan ba shine Abu Sa'id wannan ba, ina fata an gane. Mala yace babun ma yunha anhu an yustanja bihi, babin da ke magana akan ababen da aka hana amfani da su a lokacin tsarki. Akwai waɗansu ababe wanda an hana amfani da su a lokacin da mutum yayi tsarki, shine menene hukuncin wannan waɗannan ababe na annabi hana amfani da su a lokacin tsarki, za mu ji a cikin wannan hadisin insha Allah. Qala haddathana Yazid ibn Khalid ibn Abdullah ibn Mawhab al-Hamdani, wannan malamin malaman kutubu sita duka san fidda hadisi a gunshi, a malami afwan guda uku, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi da Nasa'i, su kadai suka fidda hadisi a wajen Yazid ibn Khalid. Qala haddathana al-Mufaddal, Mufaddal ibn Fadalah al-Misri, dun malaman kutubu sita sun fidda hadisi a gunshi. An Ayyash ibn Abbas al-Qitbani, shima wannan ainihin a malaman kutubu sita in banda Bukhari kowa yayi riwaya daga wurin shi ya fidda hadisin shi, yace anna shiyaimabna baitana, yace shiyaimam ibn baitan akhbarahu, ya bashi labari an shayban al-qitbani, daga shayban al-qitbani yu shine shayban ibn umayya, shi wannan shayban ibn umayya in banda Abu Dawud ba wanda ya fidda hadisi a gunshi a cikin malaman kutubu sita. Kale yace inna Maslama ibn Mukhallad, yace Maslama dan Mukhallad, shi wannan yayi gwamnatin Misra, shi Maslama ibn Mukhallad a lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda, kun san Amr ibn As shi je bude Misra, bi ma'ana ya shigar da musulunci wurin. A lokacin da aka je aka bude Sham, to sai shi Amr ibn As ya yi ta kokarin convincing Umar bin Khattab ya kamata a tafi Misra a je a kai musulunci gunshi, kuma yana ce mishi a lokaci bai yi ba saboda karfin da Egypt ke da shi dangane da ainihin sojojin yaki, ga Romawa a wurin, ga fara'ina, ga wane ne, suna cikin civilized world na farko da irin su da su Greece. To shi Amr ibn As ya dage ya kamata a je, karshe dai har ya convincing Umar yace ya bashi dama, ya bi sojoji ya kama hanya. A lokacin da yake kan hanyar Misra, sayyidina Umar ya aika mishi da wasiƙa ya dawo. Da aka tura dan aika ya kai mishi wasiƙan, da ya karba bai bude ba, ya sa ta a cikin jaka. Ina fata an gane. Da in ya bude ya karanta, dole ya koma. Umarni ne da khalifa na musulmai. In bai karanta ba yanzu bai san me bane ba. Kaga hikima ko? Akwai uzuri. Yace sai na isa zan karanta. Bai bude ba kuma sai da ya shiga Egypt, kuma sai da ya shigar da musulunci wurin. To a lokacin da ya ci garuruka da yawa da yaki, irin su Fayyum, su wane ne duka sai ya zamo yana so ya tafi Iskandariya inda su Alexandra suka zauna. Yawwa, in ka je wurin zaka sha mamaki. To sai ya aika wa Sayyidina Umar ya ce mun ci kaza in saura Iskandariya, ana so a shiga Abuja. Misali fa, ba na ce a shiga wani. Yawwa, misali na bayar, an gane ko? Sai ce yana bukatan ƙarin sojoji. Aka aika masa da sojoji 4,000. A cikinsu akwai shi wannan Maslama ibn Mukhallad. Ina fata an gane. To Maslama ibn Mukhallad yana gwamnan Misra. To ista'amala Ruwayfi ibn Thabitin, sai ya appointing ista'amalahu, da Hausa shine in ka appointing mutum ya za a fassara shi, ka dauke shi aiki ko ka ba shi aiki. Na ya nada shi. To wani yace ya nada shi Barisa, ka ba shi wakilci. To sai ya wakilta Ruwayfi'u dan Thabit ala asfalil ardi, a can kasar Egypt, wurin da ke kusa da bakin teku, shine ma'ana asfalul ard, wurin da ke bakin teku. Yanzu aka ikirar Lagos da asfalul ardi, ko Calabar ko Port Harcourt, din da ke bakin ruwa. An gane ko? To ya tura ko ya ainihin wakilta Ruwayfi ibn Thabit ya zama wakilin shi a wannan area. Kala Shaibanu, sai shi Shayban ibn Umayya yace fasirna ma'ahu, sai muka tafi tare da shi wannan sabon gwamna. Za su raka shi kenan ko? Ko ka ce ko ciyaman misali. Amma dai a lokacin sai dai a ce abin da ya fi ciyaman. Dan yankin da za a baka ba kamar local gwamnan bane ba. Kamar ce Iskandariya misali ko Cairo, kaga ai tafi karfin local gwamnan ko? Yawwa, to shine yace sai muka tafi fasirna ma'ahu, muka tafi tare da shi. Min kaumi sharikin, daga wurin da ake kira da kaumi sharik, ila alqama, zuwa alqama. Sai ce au min alqama ila kaumi sharikin, ko kuma mun tafi ne daga kaumi, daga alqama zuwa kaumi sharikin. Yayi kokonto saboda bako ne bai hakikance sunan garurukan ba. Yuridu alqama yana nufin dai mun kama hanya zuwa alqam, shine abin da yake nufi. Fa qala Ruwayfi, sai Ruwayfi yake ba su labari a cikin tafiya, ana ainihin ba su labarin abubuwa. Sau shi sahabi ne, dole idan tabi'ai suna tafiya da sahabbai suna kokarin jin labari daga wurin su, ya annabi kaza me yace muku, su kuma su ta ba su labari. Sai yace to sai shi Ruwayfi yace in kana ahaduna, dayan mu ya kasance, ai dai yake da kana ahaduna, in din nan ba ta aiki, ina fata an gane. Kana ahaduna, dayan mu ya kasance, fi zamanin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudhu nidwa akhihi, yakan karbi aron nidwa akhihi, abun hawan dayan shi. Nidwa ya zama ko doki ko raƙumi, amma kuma ramamma wacce ba mai kiba ba, shine kalmar nidwa, abun hawa da yake ba mai kiba ba, ko raƙuma ko doki ko duk abin da ke kama da ko alfadari, amma dai kuma almahzul ko alhanif wacce take ramamma. To yakan karbi aro da ka'ida, su yi ka'ida ba ni aron abun hawanka, ala anna lahu nisf mimma yaghnam, cewa kai mai abun hawan kana da rabin abin da muka samu na ganima a wurin da muka ji, shine mimma yaghnam, idan yaki ne, idan kasuwanci ne, imma menene, to duk ganiman da aka samu, lahun nisfu, mai abun hawan yana da rabi, walana an nisfu, wanda ya karba shi ma yana da rabi. Ina fata an gane. Wa in kana ahaduna, ai kana ahaduna, ɗayan mu ya kasance, la yatiru lahun naslu war rishu walil akhari al idhu, yace ɗayan mu ya kasance, la yatiru lahu, yana samu an naslu da ar rishu, da kuma wani kuma ya samu alqidhu. Idan aka ce annaslu da arishu da alqidhu, duk sunan abu ne da ke jikin kibiya. Kun san kibiya yadda take, samanta akwai wanda yake yayi aro, asalin wurin da ke cakan abu in aka harba. To wannan shine annaslu, wannan aron da ke jikin kibiya shine annaslu. Arishu kuma shine ƙarshen kibiyan, za ga wani abu yayi kama haka. Ina fata an gane. Wani kuma ga yayi haka kaman gofa, to shi ake kira da arish. An gane ko? To abin da yake nufi da wannan magana, idan suka ce tsare tsiru a wajen rabo, shine kaman kana lahu nasibu kaza bi ma'ana abu kaza ya tashi aje wurin wani kun fahimci wannan abin da kyau to yace la yatiru lahu naslu in aka yi rabu wani daga cikin mu an naslu zai kasance nashi kaman zai tashi zuwa wurin shi warishu da kuma arishu in aka zo ana raba ainihin kibiya kenan walil akhari dayan kuma alqidhu sai samu wannan tsakiyar wannan kaman sandan ina fata an gane ko wannan karan shine alqidhu yana nuna maka hakikanin yanda ake rabon kun fahimci wannan abin da kyau wato rabon ya kai makura hatta kibiya ma raba ta ake sai wani a bashi sandan gaba dayanta wani kuma a cire kan annaslu da kuma karshen ta arishu shi kuma a bashi kun ga wannan abin da kyau to anan sai malamai suka ce wani fikihu zamu dauka cikin wannan abu suka ce daga cikin fikihun da zamu dauka ya halatta misali kace ni ina da mashin ko ina da mota gashi mu je wuri kaza kai ka san inda za a je kai baka da kudin mota baka da kudin mai duk abin da aka samu mu raba biyu amma ba ke je ke ba fa yauwa karo ne ce na ce ina fata an gane za dai a je a wani abu mai amfani kana son zuwa kuma kana da ainihin dama in ka je a bari ka shiga wurin amma baka da kudin mota baka da kudin mai kuma baka da abun hawa shi kuma wani yana da abun hawa amma shi bai da alaka da wurin kace to wane mu je in muka da duk abin da aka samu za mu raba biyu ya halatta kun fahimci wannan abin da kyau ko kuma a ce misali ni ne nake da kudi gashi ban iya kasuwanci ba kai ka juya mini abin da aka samu a raba wata ranar karanta hadisi na wani ya ce mallam amma dai ba a Najeriya ba ko an gane ko ko kuma alal misali a ce abun hawa ne gashi ka je ka dinga yin haya da ita duk abin da aka samu a rana mu raba duk ya halatta based on agreement da kuka yi shine fiqihun da ke cikin wannan magana abun ya fito fili ko to shine ma'anan kana ahaduna fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dayan mu ya kasance a zamanin annabi li ya khudhu nidwa akhihi yana karban aron abun hawan dayan dan uwan shi imma ko raqumi ne ko doki wato dan ya nuna maka an kai mutuka wurin bukata sai ya ce nidwa abun hawan da take raman ma ba ma wata katotuwa mai kiba ba ala anna lahu nisf mai abun hawan yana da rabi akan abun da aka samu mimma yaghnamu walana an nisfu mu ma muna da rabi wa in kana ahaduna dayan mu ya kasance la yadiru lahu naslu a wajen rabo yana samun annaslu shine wannan ainihin tsini na mashi din warishu da wannan karshen mai kama ainihin gwafa walil akhari wani kuma a bashi alqidhu asalin wannan sandan ko kara ko karfen na ainihin ita mashi din sun makala sannan ya cigaba da ba mu labari shi sahabin kenan yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata ran annabi ya ce da ni ka gane zina ba su labarin wata mu'amala ce da sahabbai suke yanzu kuma zai kawo musu hadisi yace wata rana qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya ce da ni ya ruwayfi'u ya kai ruwayfi'u la'alla alhayata tatul bika ba'di yace ina sarai ina fatan za ka yi tsaurai bayan na bar duniya rayuwa za ta maka tsayi za ka kon biyu ba za ka mutu da wuri ba to zan baka sako zuwa ga al'ummata wanda basu ganni ba ya isar ko bai isar ba gashi har abolari ana karanta ko yawa sahabbai kenan ba abinda basu isar ba ba abinda suka boye an gane ko shi yasa alfazazi a cikin ishiriniya yake cewa wa fuddila bis sabiqil fariqul mubaddau an gane ko yace ulul birri wat taqawa wa ahlul fadaili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili inji mai ishiriniya Allah kara masa rahama yace la'alla alhayata malamai suka ce kila ma addu'a annabi mishi ina fata ina burin ina maka addu'an alhayata satatulu bika rayuwa za ta maka tsayi ba'adi bayana bayan annabi ya rasu sai da shekara 46 a duniya kafin ya rasu ta yi tsayi ko ba ta yi ba ta yi dazunin mai shekaran ta'asim ibn abin najudul kufi mai ruwayan hafsu kwata-kwata a duniya shekaran 45 ya rasu duk kira'an hafsun nan da ake wanda ya ruwaito mana ita a duniya gaba daya a shekarun 45 ta yi albarka ita ce kira'a kusan mafi shahara a duniya a yanzu ina fata an gane a baya an yi wasu kirawoyi ka ko anan kasan da ai kira'an gurshi ne ko musamman West Africa ma gaba daya amma kaga a hankali hankali su malam Musa Husaini sun danne warshin yanzu to shi yace fa akhbirin nasa to ka ba mutane labari annahu yanda al'amarin yake man aqada lihiyatahu duk wanda ya kitsa gemun shi duk wanda ya waje mun sa kitso ka san kana ganin koda yan China zaka suna kitsa gemun su musamman boss ko wani mugu ko baka ba yawa to a lokacin Laraba sukan yi wannan saboda nuna isa ko gadara ko wani abu to annabi ya ce duk wanda ya kitsa gemun shi auta qallada wataran ko kuma ya rataya wataran wata irin laya ne da suke yinta da ainihin a zare ko igiyan da ake sawa a jikin baka ina fata an gane akan rataya wa dabbobi duk dabbar da aka rataya mata ba za ta samu ko maye ba zai kama ta ba wani abu dai sharri ba zai samu wannan dabban ba har ma champi har ma mutane sukan daura to annabi ce duk wanda ya daura wannan awis tanjiya birajiin birajii da batin ko kuma yayi sarki da ainihin kashin dabba aw azimin ko kuma da kashi to ka ba su labari cewa fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama minhu bari'un annabi yayi ainihin hannun riga da shi annabi muhammadu ya ce ba ni ba shi alaihi salatu wassalam to kaga nan madadin fa inna muhammadan bari'an minhu sai aka ce minhu bari'un daidai yake da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu taqdimu ma haquhu at-ta'khir abin da kamata a kawo shi a gaba sai a dawo da shi baya dan karfafa zance asali na'budu iyyaka ne nasta'inu iyyaka saka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu saboda karfafa magana to ana annabi yace duk mutumin da ya wadannan ababe guda uku ka bashi labari ni da shi mun yi hannun riga sallallahu alaihi wasallam qala haddathana yazid bin khalidin قال حدثنا مفضل عن عياش ان شيئ ابن بيتانا اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني ابو سالم الجيشاني سننه سفيان ابن هاني المصري مسلم ده ابو داود ده نسائي سروكه حديث اغنشي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن عاص يذكر ذلك عبد الله بن عمرو بن عاص ya kasance yana bada labari irin wannan hadisin wa huwa ma'ahu shi wannan Abu Salim al-Jaishani yace yana tare da Abdullah ibn Amr ibn As a lokacin da yake ba su labari irin wannan hadisin da shi ruwaifi ya ba su labari yace murabitun bi hisni babi al-yun yace a lokacin suna ribadi ar-ribadu shine ainihin ajiya tsaye a bayan gari ko a gefen gari da ana gadin gari saboda mahara shine arribadu to shine murabitun yana ainihin zaman dako zaman gadi zaman kare gari bi hisni babi al-yun a ganuwa ko katanga ta kofan al-yun al-yun sunan gari ne a misra ina fata an gane sunan gari ne to hisni shine badala in ji an Kano ko ganuwa yawa ganuwa ko kaga sakwata sun ce ganuwa za a ce to yace a lokacin muna bayan gari muna bakin kofan gari muna jikin ganuwa na kofan garin al-yun muna gadi an fanci fasaran ko qala abu daud sai abu daud yace hisnu al-yun wannan hisnu al-yun da ya ga maka din nan ganuwan garin al-yun yace bil qistadi yace ai shine wanda yake garin qistad to sai malami suka ce shi al-yun sunan gari ne daga baya aka canja aka mai da shi qistad an fanci wannan abin da kyau yanzu ya ga ya maka to garin yanzu ga sunan shi shi kuma qistatu din a yanzu wani bangare ne a cikin al-Kahira kaga matakai har nawa kenan yawa yana cikin Cairo Cairo na Egypt ne yanzu an kaje darrasa tsohuwan cikin garin Misra suna kiran da kaje ma za ka gani tsofin kaman kaje irin tsofin anguwannin Kano kaga sun sha bamban da sabbin anguwanni to an kaje tsohuwan Cairo inda kaburburan manya-manyan bayin Allah nan suke irin su Amr ibn As daga cikin sahabbai irin su Uquba al-Juhani, irin su manyan malamai su Ibn Hajar, irin su Imam Shafi'i, irin su Al-Layth Ibn Sa'ad, duk anguwa dai kaburburun su yake. Duk sai da muka shiga waɗannan wuraren. Allah ƙara musu rahama da yarda. To shine Abu Dawud ya ƙara fito maka da abun file ce Hisn al-Yun, ita gadiwan al-Yun din nan Bilqistat ita ce take Qistat a yanzu a lokacin su kenan. Amma a yanzu ko ba haka bane sunan garin, yana cikin wani bangare na birnin Al-Kahira. Ala Jabalin yace ganiwa an gina ta ne ma akan dutse. Kala Abu Dawud ka kaman kalli ganuwan China za ka ga harkan duwatsu take aiko ko gugulin kai za ka gani. Kala Abu Dawud wa huwa Shayban bin Umayya, wannan Shayban shine dan Umayya, yukuna ana masa alkunya da Abu Huzaifa. Abu Huzaifa shine alkunyan shi. Idan an ce alkunya da Larabci ba wa kunya irin na Hausa bane ba, alkunyatu shine a kira ka da baban wani, allakabu kuma shine lakabi da Bahaushe ke fada. In aka ce maka Abu Abdurrahman ko Abu Abdullah ko Abu Wani ko Abu Ibrahim, to ba lakabi bane da Larabci, suna ce mishi alkunyatu. Lakabi shine wani suna da ka shahara da shi wanda ba sunan ka na aihuwa ba, kamar inkiya. Kala haddathana Ahmad ibn Hanbalin, haka ne ko? Kala haddathana Ahmad bin Muhammad bin Hanbalin. Ahmad bin Hanbal na gaya muku yana cikin malaman Abu Dawud ko? To shi Ahmad ibn Hanbal saboda kaunan da yake wa Abu Dawud daga cikin manyan daliban shi, sai da ya roto hadisi shi ma daga wurin Abu Dawud. Ke sa ina cikin abin da Abu Dawud ke alfahari da shi, Ahmad bin Hanbal ya roto hadisi kwaya ɗaya daga wurin shi. Abun alfahari ne wannan. An gane ko? To Ahmad ibn Hanbal yana cikin shugabannin mazahibul arba'a, Allah musu rahama, wanda mun yi bayanin su ran nan ko? Wanda kowannen su mun faɗi shekarun mutuwan shi. Wa zai gaya min guda ɗaya? Eh, shekarun aihuwa da na mutuwa da Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, da Malik ibn Anas ibn Malik al-Madani, da Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, da Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani. Shukran. Yau barakallahu fikum. An haifi Abu Hanifa shi hijira na da shekara 80. Ya rasu hijira tana da shekara 150. Imam Malik an haife shi hijira na da shekara 93. Kawai nace tsakanin Abu Hanifa da Malik shekara 13 ne a aihuwa. Ya rasu hijira tana da shekara 179. An gane ko? Shafi'i yaushe aka haife shi? Shi ne mai saukin ganewa. Shekaran rasuwan Abu Hanifa shekara haihuwar shi 150. Ya yi shekara 54 a duniya ya rasu. Kaga zama 204 kenan. Sai shi Ahmad ibn Hanbal an haife shekara hijira tana da shekara 164. Ya rasu 241. An gane ko? Shi ne wani malami ya kawo maka su a cikin baiti. Amma da abjadiyya, kun san abjadiyya? Sai ka yi karatun zauri, abjadiyya ba a koyon shi a wajen lacca. Ina fatan gane. Waɗannan alifun bawun ɗin da kake gani har zuwa ya'un kowanne lamba ne. Wannan alif an baki wanzal ɗin da bismi, dukkansu lambobi ne. Kowanne za a ce maka wannan kaza ne. Yanzu sunanka yana da lamba. Ya kamata kowa ya san lamban sunan shi. Kaman ka ga in ka dauke ni Ahmad, alifun ɗin nan ɗaya kenan. Ha'un 8. Mimu 40 dalun 4 ya kama 53 kenan. Kowanne harafi lamba ne a abjadiyya da kake ji ake fada. An gane ko? Ya kamata kowace harafi ka san numbanta. To shine ce fa nu'manuhum qinnun, fa nu'manuhum Abu Hanifa kenan, Nu'man ibn Thabit sai ce fa nu'manuhum qinnun, shi ainihin Imam Nu'man qinnun ne. Shekaru rasuwan shi kenan, shine 150. An gane ko? Kafun tana nufin nawa? 50, nunun kuma 100. Kaga 150 kenan. Sai ce wa ta'kul li malikin, malik kuma da ta'un ne da ainun da kafun. Yace wa li Shafi'i darrun wa Ramabun Hanbali a cikin baiti. Bari mu ci gaba da karatu. Abjadiyya sai an je gaban malaman zauri. Yawwa, wannan wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda ba koyon shi aji ana malami na sai kai kana kan kujera sai ka je ka tsuguna ka buɗe littafi. نعم قال حدثنا احمد بن احمد بن حنبل قال حدثنا روح ابن عباده قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول يتاجي جابر بن عبد الله ينا cewa حدثنا ابو الزبير شي ابو الزبير sunan shi Muhammad ibn Muslim al-Makki shine ke ta Jabir ya ba su labari yaji annabi ya ce nahana yaji yan annabi yana cewa shi Jabir yana cewa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya hane mu annata masaha muyi sarki bi azimin da kashi aw ba'rin ko kashin dabbobi musamman manyan dabbobi shine ba'ar ba'ru ainun din fataha ba sukun ba shine ba'ru umrul qais a cikin ainihin muallaqatus sab'a zaga akwai wanda yake cewa in ka dauki baitin kifanafki min dhikra habibin wa manzili bisiqta liwa baina dakhuli fa hawmali fatudhiha fal mikrati lam ya'fras muha lima nasajat haka ne haka ne ko ko ga an kana ka kalle ni lima nasajat ha min janubin wa sham'ali yace tara ba'ral arami fi arasatiha waqi'anha ka'annahu habbu fulfuli to ba'aru yana nufin kashin dabbobi manya annabi yana yi tsarki da kashi ko kuma da kashin dabbobi tara ba'ral ar'ami fi arasatiha waqi'anha ka'annahu habbu fulfuli qala haddathana haywat bin shuraihin al-himsiyyu qala haddathana ibnu ayyash an yahya bin abi amr al-shaybani shi wannan ibnu ayyash suna da yawa akwai mufaddal ibnu ayyash abubakar ibnu ayyash isma'il ibnu ayyash to shi wannan isma'il ne ibnu ayyash zaga wasu malamai suna cewa da'ifi ne ba a karban hadisin shi sai malamai suka ce isma'il ibnu ayyash duk hadisin da ya ruwaito inda gojan malaman sham ne ana karba amma inda gojan malaman madina ko malaman misra ko malaman makka yana samu ainihin rikicewa ba a karban hadisin shi to wannan hadisin duka hadisi ne na mutanen sham ina fata an gane an Abdullahi bin Dailami an Abdullahi bin Mas'ud qala yace qadima wafdul jinn ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wai taron aljanu ko tawagan aljanu sun taho wajen manzon Allah alaihi salatu wasalam annabi kowa da kowa kenan ko aljanu suka yi kungiya suka taho Madina wurin annabi haka in kai ne shugaban guduwa zakai ka ce wa shugaba ga aljanun Najeriya za su kawo ziyara sai dai Lagos ko to shi aljanu suka yi tawaga Muhammadun Sayyidul Kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami aljanu suka yi tawaga suka taho Madina faqalu suka ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ha ummataka ka hana al'ummanka ka hane su an yastanju bi azmin su dinga yin tsarki da ainihin kashi aljanu sun kawo ƙara kenan ko wurin shugaba mai adalci aljanu sun kawo ƙara bari sakajiyan da ake ba aljanu sun kawo ƙara suka ce ka hana al'ummanka an yastanju bi azmin su dinga tsarki da kashi aw rausatin ko kuma kashin dabbobi aw humamatin shine ko ice ko katako da aka kona su samu wani konanne ice shi ma su yi tsarki da shi fa inna Allah ta'ala aljanu suka ce tabbas Allah madaukakin sarki ja'ala lana fiha rizqan ya sanya mana arziki cikin waɗannan abubuwan shi kashi idan ka cika wurgar aljani in ya dauka sai ya koma nama ina fata an gane aljani yana daukan kashin da ka wurgar shi nama tsoka zai koma mishi Allah zai umarci kashin ya koma nama to saboda adalcin annabi ce to kar kuna sarki da shi dan abincin ɗan uwanku ne aljanu shi kuma kashin dabbobin shine abincin dabbobin aljanu ina fata an gane to su ma kar ku cutar da dabbobin su sai ce fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqan qala dan Mas'ud yace fa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika daga ranar annabi ce to an hana kowa da kowa banda tsarki da kashi banda tsarki da kashin dabbobi banda tsarki da kuma icen da aka kona duk aljanu suna amfani da shi ku kun kona kun wurgar ba kwa so su kuma shine itacen su kashin dabbobin ku shine abincin dabbobin su kashin da kuka wurgar shine naman su alaihi salatu wassalam ne kamata mu tsaya ko lokaci ya cika wala usuma saura minti daya. To alhamdulillah sai Allah kai mu wani sati insha Allah abinda mu karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya ainihin gafarta mana gaba daya. Muna tare da Alaramma babban malamin mu Malam Musa Husaini da ya kawo mana ziyara, muna addu'a Allah ta'ala ya saka da alkhairi, Allah ya sanya cikin mizanin hasanat. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma qadi hawaijana ajilihi wa ajili wa man awsana bid-du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.